Gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya shaida haka ne a jawabin da ya gabatar na sakamakon zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari don yin takarar zaben shekarar 2019 da aka gudanar jiya Juma'a, sannan kuma ya amfani da wannan dama don goge kuskuren da ya ce an yi. Sannan ya ci gaba da cewa,
ina kuma so da wannan dama don goge wani kuskure da ake yi na zaton cewa gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar yana shakka ko baya son irin wannan zabe na kafin zaɓe. Ina kuma so in sake ɗauka wannan dama saboda ƙaryata wani labari da babban murya, labarin da ya fito na cewa wani ina tunanin barin jam'iyyar APC ko ya shiga jam'iyyar APC ko ya shiga jam'iyyar APC. Tun asali ni ba sani da wannan tsalle-tsallen ba. Akwai kuma wani labari na ƙarya shi ma da aka bayar, an ce daga sashen watsa labarai na rediyon Jamus, wanda aka ce wai na gaya wa shugaban ƙasar Najeriya cewa ni da magoya bayana muna tunanin kwanan nan za mu ƙauracewa jam'iyyar APC. Wannan duka propaganda ce ta ƙarya wanda mahasada makiya cigaban jihar Bauchi suke watsawa. Yan jam'iyyar APC, yan jihar Bauchi, duk fatin jihar Bauchi muna cikin shiri na fitowa ranar Lahadi mu shiga cikin wannan zaɓe da za a yi na fidda gwani na gwamnan jihar Bauchi wanda zai kai takara a shekarar 2019 insha Allah.
Shi kuma shugaban jam'iyyar APC a jihar Bauchi Muhammad Ubanana ya gargaɗi mutane da ya ce suna raba katin bogi na 'ya'yan jam'iyya.
Rahotanni sun zo mana a jam'iyyar cewa ana raba katuna na jebu na shaidar kasancewa ɗan jam'iyyar APC. Waɗannan katuna da ake bayarwa ana ba da su ne ba bisa ka'ida ba ko ba asalin kati ne na jam'iyya ba. Duk inda aka samu mutum yana raba kati ba ofishin jam'iyya ba a sanar da hukuma ba bai kusa.
Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.